Labarin bacewar Samira Sabo ya fara bayyana ne a ƙarshen mako a kafafen sada zumunta, inda aka sanar cewa ba a san inda ƴar jaridar ta shiga ba. Lamarin da wasu suka fara hasashen yiwuwar abu ne da ba zai rasa nasaba da wasu labaran da ta wallafa a shafinta na Facebook ba a makon da ya shige. Wannan yasa na tuntuɓi mataimakinta a ƙungiyar ABCA da take jagoranta, Mamudu Jibohamani, wanne ya tabbatar min da faruwar lamarin.
Tout à fait, madame Samira Sabo a été enlevée depuis le samedi 30 septembre.
Yace haka ne, madame Samira Sabo an yi awon gaba da ita a ranar Asabar 30 ga watan Satumba a wajen karfe 5:30 na yamma. Wasu mutane da sanye da kayan fararen hula suka tafi har gidanta suka dauke ta, kuma tun daga wancan lokacin ba mu sake jin duriyarta ba. Mun tafi ofishin ƴan sandan farin kaya, amma su sanar mana da cewa Samira ba ta wurin. Saboda hakan muna ci gaba da neman ta, har yanzu ba mu sami wasu bayanai ba da ke nuni da inda take. Muna cikin damuwa sosai a game da halin da take ciki. Muna kira a gaggauta sakinta ba tare da wani sharadi ba.
Et nous appelons à sa libération immédiate et sans condition.
Kungiyoyin ƴan jarida sun dukufa da bin diddigin wannan al'amari da nufin gano inda aka shiga da madam Samira Sabo, inji shugaban cibiyar ƴan jarida ta ƙasa mai zonde La Presse, Ibrahim Haruna.
Lalle ne har yanzu dai muna cikin neman mu san menene faru a kanta, ina ne aka kama ta, ko kuma ina ne aka kiraye ta dan mu san me ake zarginta da shi. Mun tuntubi wanda suke kusa da ita dan mu ji kakane, amma har yanzu ba mu samu labari akan abin da yake faruwa. Insha Allah cikin kwanaki ko kuma cikin awowi insha Allah an samu labari, kuma muna fatan vraiment wanga abin a samu rawaye shi cikin gaugawa.
Kawo yanzu hukumomi ba su yi bayani kan wannan al'amari ba, ballantana iya sanin ko Samira na hannunsu ko kuwa hannun wasu masu aika-aika ta shiga. A bisa la'akari da yadda ta koka a baya cewa wasu na yi mata barazana ta wayar telefon saboda abubuwan da take yadawa a yanar gizo. Majalisar CNSP a sanarwar farko da ta fitar bayan juyin mulkin 26 ga watan Yuli ta jaddada aniyar mutunta dukkan yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa da Niger ta saka wa hannu, ciki har da batun kare haƙƙin ɗan adam da mutunta aikin watsa labarai. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.